بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. مالان الله جيكان سرقافر آيتش ونن بابي ينا مغنى dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallah ta neman shayar da fari ruwa. Idan ana fari, an yi shuka tana buƙatar ruwa, to sallar da za a yi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ni'ima da girgije da arziki daga sama, ko kuma ruwa ana cikin lokacin rani, ruwa ya yi kaɗan, mutane suna ta jikata, waɗansu suna mutuwa wanda lokutansu ya yi, to ba laifi za a yi ta, ko dabbobi suna buƙatar ruwa, ba laifi duka za a yi, kamar yadda malamai suka faɗa. An Abdullahi bin Zaid bin Asim bin al-Mazini radiyallahu anhu qala, daga Abdullahi dan Zaid dan Asim bin al-Mazini, yardal Allah ta tabbata a gare shi, ya ce خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يفتو daga gidansa ya tafi filin idi yastasqi yana neman shayar da fari ruwa yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da ruwa na sama a dalilin rashin amfanin gona da kuma dabbobi ba sa samun ruwan da za su sha aka komai da ya tsaya fatawajjaha ila alqiblati yad'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla yana roƙon Allah subhanahu wataala yana cewa Allah ka saukar mana da ruwa na sama Allahumma ajitna kamar yadda za mu tarra a gaba wa hawwala rida'ahu Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya juya mayafinsa wanda yake kan kahudarsa. Ma'ana, tsinin mayafinsa na kan kahudarsa ta dama sai ya maida shi kan kahudar shi ta hagu. Tsinin mayafinsa na kan kahudar shi ta hagu sai ya maido shi kan kahuda ta dama. Wannan ya yi haka ne saboda fata mai kyau. Idan ana cikin yanayi na tsanani, to Allah ka juya mana wannan yanayin. Koma cikin yanayin nailuwa. Summa salla raka'atayn sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'o'i guda biyu jahara fihi ma bil qira'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu wa fi lafdin a cikin wani lafazi atal musalla ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tafi filin idi عن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك يردل الله تاتبت أقريش أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة حقيقة ونمتن دقى تكين صحابين ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم ياشقو تكين مسلاتين من ذان الله صلى الله عليه وسلم أران الجمعة من باب كان نحو دار القضاء daga wannan kafa wanda take kusan gida wanda aka saida aka biya bashin Umar dan Khattab radiyallahu anhu a darul qada'i wani babban gida ne na Umar dan Khattab to a zamanin khalifancin sa akwai mabukata da yawa waɗansu abubuwan ya kyautata musu kuma sai ya ci bashi akan waɗansu abubuwan na gudanar da dai shugabanci to bayan ya rasu da aka yi lissafin cewa babu dukiyar da za a biya bashin mutane da ita to sai aka saida wannan gida nashi to ya ake ce mishi darul qada gidan da aka saida shi aka biya bashin da yake kan mai gidan shine Umar dan Khattab wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub ala hali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana yi wa mutane khutba da yazo shi fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman sai fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi mai magana halin kasancewar shi a tsaye kawai da ya shigo masallaci kai tsaye sai kallaci inda manzon Allah yake fara yi mishi magana kun maqala sannan yace ya rasulullahi ya jaka dan Allah halakatil amwalu dukiyoyi fa na bayin Allah sun halaka wadansu sun zuba iri a kas sun zuba amfani a kas wadansu suna da dabobi dabobinsu sun fara mutuwa wanqata'atis subul sannan kuma circulation kai kawo ya yanki saboda babu ruwa na sama wanda za a dinga jin dadi sannan kuma dabobi wanda ake hawa a tafi da su su ma ba sa iya tafiya fad'ullaha yujithna yace ka roka mana Allah Allah ta'ala ya saukar mana da ruwa na sama bala Anas dan Malik yace yana ga yawo manzon Allah haka farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadai kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi guda biyu yana cikin khutbar ya yanke ta ya daga hannayen shi guda biyu thumma qala allahumma ajisna nan manzon Allah ya ce Allah ka taimaka mana da ruwa na sama allahumma ajisna Allah ka zo mana da ruwa na sama allahumma ajisna Allah ka saukar mana da ruwa na sama qala Anas dan Malik radiyallahu anhu yace fala wallahi yace wallahi ba sai na rantsa da Allah ba bana buƙatar rantsuwa kamar kace ba kwa bi na bashin rantsuwa shine fala wallahi wallahi ba kwa bi na bashin rantsuwa ma na rafis sama'i min sahabin wala qaz'atin a lokacin da wannan bawon Allah ya shigo ya ga wa manzon Allah yanayin da al'umma ta shiga yace ma na ranin sahabin ba ma ganin wani girgije fi sama'i a sama sama warai take wala qaz'atin hakanan ba ma ganin wani gajimare ba wani gajimare da ya hada ma baranta namu ce akwai tsamanin yin ruwa sama warai take kamar a lokacin rani wama bainana wa bain sal'in min baitin sannan kuma babu wani gida tsakankanin mu da dutsen sal'u wala darin ko wani fili ba wani gida karami ko babban gida wanda za a ce ya kare mu daga ganin girgije akwai girgije a gabas mu kuma dan akal akorami muke shi yasa ba ma ganin shi to muna fili yace kawai qala Anas yace fa tala'at min wara'ihi sahabatu kawai sai girgije ta hudo daga bayan wannan dutsen sal'u mithlu tursi kwatamgacin garkuwa ta yaki ta huto ɗan karama da fari ta girma yace falan ma tawassatati sama'a yace yayin da ta zo tsakiyar sama wannan girgijen ta zo tsakiyar sama intasharat kawai sai ta watsu a sassa na sama gabaki da ta bada dama ta bada hagun ta bada gaba ta bada baya yace thumma amtarat kawai sai take ce da ruwa aka yi ta fara ruwa bala Anas dan Malik yace fala wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan yace wallahi ba kwa bi na bashin rantsuwa yace ba mu ga rana tsawon sati guda ba da aka fara ruwa ba daukewa gawa kullum sai da aka yi sati guda ana ruwa bala Anas dan Malik yace thumma dakhala rajulun min zalikal babi sannan wani mutum sai ya shigo cikin masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan kafar fil jumu'atil muqbila a juma'a ta gaba bayan an yi tsawon sati guda ana ruwa ba dokewa sai inda murya cewa sai hakuri Allah wa insa da tunafin kaura wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdhu lokacin da ya shigo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana tsaye yana yi wa mutane khutba da ya zo fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskance shi yana tsaye fa qala ya rasulullahi halakatil amwal wa qad'atis subul yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi na bayan Allah sun halaka ruwan nan da ake irin da aka shuka ya fito amma kuma ruwa ya kashe shi dabobi saboda ashidi suke ruwan nan da ake din ya kalkashe wadansu sannan kuma shaguna na wadansu din sun zube abubuwa gidaje na mutane din sun zube dan haka kuma wanqata'atis subul kai kawo ya an daina shi ya yanki saboda ruwa ba zai hana ba zai bari ba dan haka fud'ullaha an yusikaha anna ka roki Allah Allah ta'ala ya dakatar da wannan ruwa a gare mu ya ishe mu kai malan da adam qala Anas dan Malik yace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadayhi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi guda biyu thumma qala sannan manzon Allah yace Allahumma hawalaina wala alaina Allah a zubar da ruwan nan a jefan mu amma ba a kanmu ba eh Allah a zubar da ruwan nan a wajen waɗansu mu dai kam ya ishe mu shine hawalaina wala alaina Allahumma alal akam ya Allah wannan ruwa da ake yi Allah ka zubar da shi akan tuddai tudduna wanda babu gurare babu mutane a gurin Allah ka zubar da shi anan wadhirab Allah a saukar da wannan ruwan akan burajina burajina burji shine kananan tsakwakwai burji wabudunil audiya da kuma cikin kwarna an gane ko kwari kwari shine cikin kwari kwari wa manabiti shajar da kuma inda itatuwa suke fitowa Allah a saukar da shi a gonakai mu da ya ishe mu a gari bala Anas dan Malik yace fa aqla'at nan take kawai girgijin ta zaya yace wa kharajna namshi fi shams muka fito daga cikin masallaci bayan an gama sallar juma'a muna tafiya bayan rana ta hutu tana gari har ya fara dokan ta qala sharikun sharik dalibun Anas dan Malik dalibun Anas dan Malik yace fasalatu Anas ibn Malik sai na tambaye Anas dan Malik nace da shi a huwar rajul awwal shin wai mutumin da yazo yace ya rasulullahi a roki Allah ya tsaida ruwan nan mutumin da yazo ne yace ya rasulullahi a roki Allah ya yi mana ruwa qala la adri Anas dan Malik yace a ban sani ba wallahi qala al musannif rahimahullah al imam abdul ghani militaf umdatul ahkam Allah ji kansa da gafara yace az-zirab abinda ake nufi da az-zirab da yace Allahumma alal akami waz-zirab al-jibalu sighar sune tsakoyi kanana shine to a saukar da shi akan burajina burji shine ake ce da shi az-zirab al-akam jam'u akamatin jam'i ne na akama tudu kenan wa hiya a'la min ar-rabiya wa dun al-hadba wanda ita tafi kananan tsakoyi amma kuma bata kai ya dutse ba a girma shine tudu kenan wadarul qada'i shine daru umar bin al-khattab gidane na umar dan khattab radiyallahu anhu sumiyat bidhalika a ambace ta da darul qada'i li'annaha bi'at fi qada'i dainihi saboda an saida ta ne a cikin biyan bashin shi lokacin da bayan ya rasu aka saida ta aka biya mai bashi ina ga zamu takaita ana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana.